wasu jihohi tare da haɗin gwiwar kungiyar masu noman shinkafa a Najeriya sun bayyana matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na hana shigowa da shinkafa ta kan iyakokin Najeriya da cewa ya taimaka wajen bunƙasa noman shinkafa a ƙasar. Wannan mataki kamar da ɗaya daga cikin gwamnonin jihohin da ke noman shinkafa gadangada wato jihar Kebbi, gwamna Atiku Bagudu ya ce matakin ya taimaka wajen samar da ayyukan yi ga dimbin manoma da kuma matasa na jihar. A lokacin da yake jawabi wajen bada lamban yabo ga jihohi da kuma manoma da suka yi karin suna wajen noman shinkafa a Najeriya da aka kura nan a birnin Lagos, gwamna ya bayyana matakin da cewa abin yaba ne matuƙa.
Na ɗaya, shinkafa da yawa da ake shigowa da ita shinkafa ce wadda ta dade ajiye daga kasashen da ake dauko ta, so ba ko shinkafa ce wadda za a kwatanta ta da namu ba, amma saboda masu saye ba su san haka ba sai su saita, suna ganin sun sai arha ba san cewa kusan guba ce ba. Kungiya NAFDA ta sha hituwa da bayanai na cewa ta sha kama shinkafa, ta sha duba ta a laboratory, kuma tana nuna cewa wannan bai kamata ya an adam na cinta ba, na harko kenan. Na biyu, wasu kasashe masu ƙarfi suna karya abincin da ake dokowa daga kasashen azoji da shinan dan su hana muna nomawa, don haka mun ji dadin shirin taimakon da gwamnatin tarayya ta bayar. Kuma ai gwamnatin tarayya ba ta ce kada a shigo da shinkafa ba, ta ce a rage ba da kudin kasashen waje ga masu sowa shinkafa, din suna so su yi amfani da kudin su. Manoman Najeriya ba sa jin tsoron gogayya da manoma na wani nahiyar duniya, don lalle mun yi su kwazo kuma muna iya saidawa da arha yayin da su. Abinda muke neman taimako da kariya gare shi shine taimakon da wasu kasashe ke wa manoman su domin mu a halaka namu.
Bayan jihar Kebbi, akwai jihar Lagos da zaka ke haɗin gwiwa da jihar ta Kebbi wajen samar da wani shinkafa mai suna Lake Rice. Alhaji Aminu Kuranyo shine shugaban kungiyar manoman shinkafa a Najeriya, kuma ya mun ƙarin haske game da alfanun da manoman shinkafan suka samu dangane da wannan shiri na gwamnatin tarayya da kuma jihohin Kebbi da Lagos.
To a yadda aka dauko yanzu da kuma aka samu wasu waɗanda suka shigo suka bada tallafi da goyon baya da daukar wannan kiran da shugaban ƙasa yayi da muhimmanci, to ba shakka idan aka tafi a haka da waɗannan mutane da suka dauko, za mu ci da ƙasar nan da shinkafa, ba ma wai mu ciyar da ita kawai ba. Ina so in tabbatar maka za mu fitar da shinkafa a waje a duk muna da cycle uku, wato zagaye uku muke na noman shinkafa a Najeriya. To zagaye na farko za mu iya ciyar da Najeriya har mu fitar da shinkafa a waje. Dalili kuma shine wato Allah albarkace mu da ƙasa ta noma mai yawa, kuma Allah albarkace mu da ruwa masu yawa ainihin na ƙarƙashin ƙasa da na waje, sannan kuma Allah albarkace mu da mutane wato masu yawa a ƙasar nan, sannan kuma ga shugaban ƙasa tare da mukarrabansa suna da sha'awa ga wannan al'amari din.
Shekaru kusan biyu da suka gabata ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa a jihar ta Kebbi, matakin da kuma gwamnatin tarayyan ta ce ta dauke shi ne da zuma karkata kudaden shiga da gwamnatin Najeriya ta dogara da man fetur zuwa harkar noma, abinda kuma kawo yanzu za a iya cewa kwalliya ta fara biyan kudin sabulu. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.